Can we not take this slightly slower, love, and make it without a rush? A rush. Can we not skip these complications? Never get caught up in these conversations. Never seem stuck in these situations. We know, because I miss those city lights. They say the grass is greener here, and it might be, but I'm still feeling pretty far from alive. Can we not miss most decisions made? Wind up willingly in a perfect place to stay. Stay. Because I miss those crowded streets. I miss the morning rush. I miss the lack of breeze. And come this far before, so now I'm left feeling quite uncertain and unsure. Da 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 da